A tsawon kwanaki biyu da ya kwashe yana ziyara a jihar Tazamfara, jakadan kasar Amurka a Najeriya David Young ya sami tattaunawa da gwamna da manyan jami'an gwamnatin jihar da sarakunan gargajiya da 'yan majalisar dokoki da shugabanni addini da na kungiyoyin farar hula, kazalika da wakilan Fulani makiyaya da manoma. To sai dai fa Mr. Young ya ce ya lura matsalar tashe-tashen hankali a jihar Tazamfara ta bambanta da dukkan matsalolin tsaro da ake fama da su a wasu sassan Najeriya. Akan haka ya ce gwamnatin kasar Amurka a shirye take da ta ba da tallafin haɗin gwiwa domin magance ta'addanci a jihar. Ko ba komai, kasar ta Amurka tana tallafawa Najeriya da zunzurutun kuɗi har dala miliyan 1,000 a kowace shekara domin yaƙi da matsalar tsaro.
In coming here to Zamfara, I want to affirm the strong partnership that United States and Nigeria have.
Yace zuwa mu a jihar Zamfara shine ya tabbatar da irin ƙarfafan haɗin gwiwa da ke akwai tsakanin ƙasar Amurka da Najeriya da kuma haɗin gwiwa da dukkan jama'ar ƙasar nan, domin ko kowane ɗan Najeriya yana da muhimmanci, haka kuma kowace rayuwa muhimmiya ce. To sai dai Mr. Young a zantawa da manema labarai ya zayyano abubuwa uku, wato samar da ci gaban tattalin arziki da gudunmuwar al'umma da kuma hukunta duk wanda aka samu da laifi komai matsayinsa, da yace ya zama wajibi a tabbatar da su muddin ana son samun zaman lafiya a jihar.
There's a conditions of impunity that exists where so many people are able to get away with these crimes and retreat into the forest.
Yace akwai matsalar rashin hukunta masu laifi, ta yadda a lokuta da dama wasu masu laifi ana ganin su suna walwalarsu, suna yawon su, suna shigewa daji abinsu ba tare da an hukunta su ba. Wannan ya sabawa aƙidar adalci, duk da yake mun san gwamnati na iya ƙoƙarin ta a wannan haujin, to amma fa ya kamata a ƙara ƙaimi. Ra'ayin na Mr. Young ya zo daidai da tunanin wasu jama'ar jihar Tazamfara dangane da matsalar tsaro da ta kicinyewa a jihar.
Sunana Muhammadu Kabiru Umar. Abinda nake tunani wanda zai iya kawo muna zama lafiya a wannan ƙasa tamu shine, farko yin adalci, shuwagabannin jagororin ya zamanto cewa duk abin da sun kazo da shi wanda ya shahi doka, to ya zamanto cewa bin dokan nan da kuma umarnin da sun ka bada ba ya takaita bane kawai kan waɗanda ake jagoranta, zai iya shahuwar har wanda ya kafa dokar.
To sunana Umar Muhammad Bello. Abinda nake tunani za a bi domin kauce mu waɗannan matsaloli sune samun matasa ayyukan.
Jihar Tazamfara dai ta kwashe tsawon shekaru tana fuskantar ayyukan hare-hare da satar shanu har ma da satar mutane, lamarin da kuma yayi sanadiyar asarar ɗaruruwan rayuka. Jakadan na ƙasar Amurka yayi amfani da ziyarar inda ya jajantawa gwamnati da jama'ar jihar akan wannan ibtila'in a madadin gwamnatin ƙasar Amurka. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.